jama assalamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi shirin dake rigira karin take haƙin dal adama a yau zan fara duba korafin kwamar adamu jana dake zargin gwamnatin jihar Yobe ta take su zuwa gidan yayi bayan da ya barazana fita gangalanga ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gunal Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana yace an tura kesa gidan yari suka yi ta zaman shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba matashin wanda yake neman a kalle ya nuna a duniya an take masa inci yace gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara lamarin ilimi ta hanyar gyara ginin makarantu daga alwashin gwamnatin jihar na ayyana dokar ta ɓaci ga sashen ilimi Kumar Jana ya dora alhakin abin da ya zagena da rashin gyara a kalla wata makarantar secondary da suka dau hotunanta da rashin daukin gidauniyar raya ilimi ta Yobe da aka kaddamar Abuja a shekarar bara Kumar Bello Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu sun sha miƙa hukumomi da suka dace don sanar da su shirin guna da zanga-zangar lumana a Jamaturu kwatsam gamanin ranar zanga-zangar sai yan sanda suka yi ram da su tare da kebe su daga al'umma
sunana Kumar Bello Adamu Jana
kai mazaunin wani gari ne
ni mazaunin Jamaturu ne
a me matsayinka a yanzu aikin gwamnati kake ko zaman kanka kake
A ba aikin gwamnati nake ba zaman kaina nake ni ina da shagon ɗinki tela ne na gama university na 2018 na yi study in physics ina da mata ɗaya da yarinya ɗaya
ya ake ka zama comrade
eh yadda aka yi na zama comrade ai shi comrade a tunani na duk mutumin da yake da wato kishin ƙasa yake son wato ƙasa ta ci gaba kuma akwai gaskiya a lamarin shi ina tunanin yana kokarin ya kwatanta gaskiya ina tunanin ya zama comrade
in mana bayani ka ce ka jagoranci wata zanga-zanga me ya faru ne har yake ga kace an kama ka
to ita zanga-zanga dai gaskiya a takaice mun fara wato dindiddigin da ke faruwa a cikin Yobe akan harkan ilimi tun bayan zuwan gwamna mai malabuni da ya yi declaring state of emergency on education 2019 ne to a time din yake yayi declare state of emergency daga baya aka fara tunanin cewa yes education zai zo ya ci gaba sosai har ma ya fi sauran jihohi a ƙarshe aka zo aka yi Yobe trust fund a Abuja aka dan tara kudade su mutane gwamnoni da su yan kasuwa na Najeriya suka tara kudi don ci gaban ilimin Yobe aka zo aka gama 4 years muka zo muka fara bincike muka ga secondary school gaskiya ba a ma taba komai ba muna da 51 secondary school a Yobe ina ga 6 su ne dai sauran boarding school wallahi abin in ka gani is very terrible idan ma musamman aka zo JSS da Maturu wanda makaranta ne wajen guda 6 aka tara a wuri daya
amma kana da labarin menene nawa ne aka tara a wannan gidauniyar da aka yi a Abuja
wallahi a wannan gidauniya su kansu sun ki su fito su gaya mana nawa aka tara gaskiya dan tun bayo ba muna bibiyan nawa aka tara a fito a gaya mana sai ake ce mana wasu ai sun bayar wasu sun fada a baki ne daga baya ba su bayar ba to ko ma me ake ciki ya kamata a ce daga wannan lokaci zuwa yanzu wanda ya bayar wanda bai bayar ba a fito a ce mana to ga abin da aka tara an ce mana an kafa wani committee da zai kula da wannan kudade din yanzu misali ai gwamna na da wannan SSA da suke fadan abubuwan alherin shi a social media da sauransu ina ga wannan abun ma ya kamata a gaya musu su fito su fada cewa gashi ga committee da aka nada ga kuma yadda za a yi da kudaden ga yadda za a yi shine an gama tenure na farko za a an shiga na biyu muka ga cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu musamman secondary school don mu mun fi emphasizing akan secondary school sai muka fara tunanin mu yi bincike tukunna mu kalle me yake faruwa. Muka yi bincike muka ga gaskiya secondary school sun fi facing challenges akan wannan abu. To shine yasa muka ce to bari mu rubuta leta ma SSG sakataren gwamnati wato sai mu yi copying to relevant agencies kamar su Ministry of Education, Nigerian Union of Teachers, Public Complaint Commission, the Emirate Council ma dai da sauransu. Su DSS su ma mun kai musu leta da police commissioner cewa wannan makarantu suna buƙatan urgent attention musamman ma shi wannan makaranta da ake kira JSS da Matur wanda an hada secondary school wajen shida a ciki.
Wace kungiya ka rubuta wannan takardar ko kawai kun kafa kungiya ce ka rubuta? Wace wacce ba ta da rajista ko a matsayin ku wata gina na ƴan ƙasa kawai kuka yi haka?
A matsayin mu na ƴan ƙasa sai muka ce to bari mu zauna mu uku da ni da Ali M. Ali da wani yaro ana ce Marko Marisba na Raul muka ce to bari mu rubuta letter nan. To amma ya kamata ya zama muna da kungiya ko ba ta da register ma. Sai ya sa muka saka wa kungiyan wannan a group of concerned citizens. So matakin da muka dauka da bamu ji wani sako ba shine daga baya sai su DSS suka kira mu suka ce mana suna nan suna kokari akan wannan abu za su ga gwamna me ke faruwa insha Allah suna ga inde suka fada komai zai daidaita to amma lokacin tun da gwamnan baya gari so dai ana cikin wannan process din ne kawai sai muka ce musamman ni na ji dran mikiya na cewa gashi wai ana tuhuma na da wani foto da yake yawo cewa wai mu muka yi shi.
Filin ciki ne gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin mataimakan gwamnan jihar Yobe, Dr. Sharif Al-Muhajir, ne yake ƙaran matasan wajen 'yan sanda. Yana mai cewa idan takamar su raina mutane a yanar gizo, to shi ba zai kyale su mai da shi tamkar ɗan wasan fim ba.
Dr. Sharif Al-Muhajir,
na'am,
mun samu labarin akwai wasu matasa waɗanda suke korafin cewa an kama su, jami'an tsaro sun kama su, kuma da muka bincika sai muka gano kai ne ko kuma in ce kana daga waɗanda suka kai korafi har aka kama waɗannan matasa duk da dai an ba da bailin su. Yi mana bayanin me ya faru ne?
To bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Na farko dai ka sani cewa Malam Nasiru mu ma'aikatan gwamnati ne kuma shugabannin al'umma ne a daidai iya level din da muke ciki. Kuma ya kamata duk wani shugaban al'umma ya zama mai hakuri mai juriya wanda zai iya jure abin da al'umman da yake shugabanta. To amma hakan ba yana nufin cewa kuma zai yi yadda ya jawo wa kansa abin da zai barwa ƴaƴansa da zuri'arsa mummunan tarihi a rayuwa ta ƙarshe ba. Wannan shi ne dalilin da ya saka aka ɗauki wannan mataki. Abin da ya faru shi ne, kuma na ji daɗi da ku tambaye ni saboda ku ji me ya faru. Muna zaman mu muka ga hotunanmu a rubuce akan wani shaji kamar kalanda a social media ana yawo da shi akan cewa a rubuta hotunanmu a cikin cewa Yobe a hannun ƴan sari. Yobe a hannun ƴan sari me yake nufi? An ce dai movie ne, film ne wanda zai fito, kuma ga hotona. Ni kuma ni nan ban yi alkawari da wata ma'aikatar film akan cewa zan yi film tare da su ba ballanta saka hotona. Ban yi sharaɗi, ni ba ɗan fim ba ne, ba fim ba ne sana'ata, kai ka sani cewa na yi karatuwa na kai matakin associate professor a university. Saboda haka ba zan yi fim ba, ba na kuma yi. So kaga na ina tunanin cewa wannan abun an yi amfani da sunana da hotona a inda bai kamata da ni ba.
Shugaban gidan raya ilimi a jihar Yobe, Injiniya Muhammad Abubakar, ya ce a cikin alƙawarin kimanin naira biliyan 10 da aka yi wa gidauniyarsu sun samu naira biliyan 1.5 kadai, kuma ainihin burin gidauniyar ta tara naira biliyan 25.
Mun fara wannan abin da buri na bukata kuɗi biliyan 25, an kuma yi taro mun samu gudunmawa daga jama'an gida da kuma abokanan arziki jihar Yobe. A lokacin da muka gama kuɗi da aka yi alkawari biliyan 10 da ɗan kaɗan. To abinda aka samu kuɗi kasa daga ranar da aka yi kaddamar da asusu zuwa 'yan watanni da suka biyo baya mun samu biliyan 1 da 600,000 da miliyan 600. That is 1.6 billion ko.
Gaba ɗaya kenan.
Gaba ɗaya abin da aka samu.
Bayan kuma tun farko ana neman biliyan 25 ne.
Biliyan 25. Kuma an yi alkawari daban-daban dai mun tashi da alkawari na biliyan 10 da miliyan 200. Amma kuma abin da ya taru shi ne biliyan 1 da miliyan 600.
Muna ji.
So, mu abin da aikinmu shi ne mu yi kokari mu. Mu fara kuɗi kuma mu ɗan yi ayyuka wanda za su kawo ci gaba ga harkan ilimi. Ba kaman ajiye ne mu muke yi domin akwai ma'aikatar ilimi wajen guda biyu na basic and secondary da kuma na higher education. Amma wanda muke harka da su basic da kuma.
Wato duk injiniyar rashin kuɗi ma ya sa ayyukan ma kamar ba a ma yi abubuwa da yawa ba ma?
A'a ana yi wato fahimta na aiki ɗin dole a fahimce shi sosai.
Masu raro abinda ya sauka kenan saboda ƙarewar lokaci sai aka rance da mu mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu kam a radin Nasiru Adamu Kaya ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC ne sarki da hashin gumar ke cewa muka kasance lafiya.